الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shi ne darasi na 248 wato a karatun littafin zubin marami da muke gabatarwa littafin al-imam ahmad bin ali bin hajar al-asqalani rahimahullah muna cikin kitabun duyu bayani a kan cinikayya muna abwabu al-qadami wal-qardi wal-rahmi kuma za mu karanta hadisi na ƙarshen wannan babin kafin mu dawo mu ci gaba daga hadisi na annabi insha Allah wannan hadisi na takwas yana magana a kan rance mara kyau wato akwai buƙatar mu yi magana a kan matsaloli guda biyar matsala ta farko rance idan ka dubi musulunci wato za ka ga cewa rance iri biyu ne wato ka bayar da kuɗi shi ake nufi da rance iri biyu ne akwai bayani da malamai ke cewa al-muqarabatu yani takunu fil bayti hasanan wa sayyi'an akwai rance mai kyau akwai rance mara kyau wanda shi ne abinda musulunci ya karanta da kuma magabata sun yi magana akwai wanda galibi idan ka bibi littafin tafsiri za ka karanta haka ana jinkirta wannan fahimtar malamin da ya fara bayani a kan shi ne al-imam Abdulkarim bin Hawazin al-Qushayri al-imam al-Qushayri ya rasu a cikin ranar 365 shekaru 976 da suka wuce Allah ya masa rahama fa al-imam al-Qushayri malamai da yawa sun kawo bayaninsa a tafsiri kamar al-imam al-Qurtubi yana mujallar karshen 157 al-Jami' al-Ihkam al-Qur'an wato al-imam al-Qushayri yana cewa al-qardu al-hasanu rance mai kyau inda ake nufi da rance mai kyau an yakunu al-mutasaddiqu sadiqan niyyati ya kasance mutumin da zai bada sadaka zai bada taimako ya bada rance domin rance yana ɗaukar ma'anar sadaka ya kasance yana da kyakkyawar niyya yabtaghi wajha Allah yana neman dacewa da fuskar Allah a ranar kiyama ya ba da wannan rance domin Allah ne kawai dunar riya'i wa sum'ati bai ba da rancen saboda a gani ba ko kuma saboda wato a ji wani abu nashi na alkhairi ne yake gabatarwa wa an yakuna min alhalal kuma kafin rance ya zama mai kyau sai ya zama to asalinsa na halal dukiyar ta halal shi ake nufi da rance mai kyau ka ba da rance kana da kyakkyawar niyya da daɗin rai shi ne tayyibun nafsi da daɗin ranka za ka ba da wannan rance kuma kana neman dacewa da yardan Allah ba wai ka yi don a yaba maka ba ba don a gani ba kuma ya kasance dukiyar da ka ba da wannan rance daga cikinta dukiya ce ta halal wanda shi ake nufi da kyakkyawar rance kuma da shakka inda za ka dubi alƙur'ani za ka ga duk inda Allah subhanahu wata'ala ya yi magana a kan rance ya kawo wannan kalma saboda waɗannan sharuɗa dole su sun haɗu kafin ka samu lada a kan rancen da za ka bayar dole sai sun ka kiyaye su ka zama to dukiyar da za ka ba da rance daga jikinta dukiya ce ta halal ka ba da rancen kana da daɗin rai ba wai da ɓacin rai ka ba da wannan rancen ba kuma ya zama to kana da gaskiya ta niyyarka babu abin da kake nema face ka dace da yardan Allah to idan aka samu waɗannan sharuɗa sun haɗu to wannan rance ana kira ta kyakkyawar rance duk inda ka ga Allah ya yi magana a cikin alƙur'ani za ka ga wannan rancen Allah yake faɗaitar da mu bayar da shi don haka yake ba da misali da rance da za a ba shi a suratul baqara aya ta 245 من ذا الذي يقرض الله قرضا حقا هذا الذي يقرض الله كوكب الذي قرضا حقا ويضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون سورة المائدة آية تقوم شيء الله يفهم الأبان بنو إسرائيل يقتلون القوار عند الله يدوك أوجه الله يأتي القواري أو جنب بني إسرائيل ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم 12 نقيبا وقال الله إني معكم الله يجمع بني إسرائيل إن تاردكم أما بشرت وإن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وأقررتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا in dai kun yi waɗannan to ina tare da ku wanda ya nuna cewar idan har za ka ba da rance mai kyau to kana samun kusantar Allah subhanahu wa ta'ala bayin aqamtum as-salata wa atitum az-zakata idan dai za ku tsaye da sallah za ku bayar da zakka wa amantum bi rusuli kuma za ku yi imani da manzannina waɗanda zan turo za ku gaskanta su wa aqartumuhum za ku karfafa ma waɗannan manzannin wa aqarrabtumu Allah qarban haqqan idan dai za ku danta ma Allah kyakkyawa rance da ukaffiranna ankum sayyi'atikum wa la udkhilannakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar faman kafara ba'da dhalika minkum faqad dhalla sawa' as-sabil suratul hadid aya 11 man dhalla bi yuqridu Allah qarban haqqan fa yudha'ifuhu lahu wa lahu ajrun karim a suratul hadid aya 18 innal musaddiqina wal musaddiqati wa aqrabu Allah qardan hasanan yudha'afu lakum wa lahum ajrun karim a suratul tagabun aya 17 in tuqridu Allah qardan hasanan yudha'afu lakum wa yaghfir lakum wa lahu shakurun halim sana suratul muzammil wa aqimu as-salata wa atu az-zakata wa aqrabu Allah qardan hasanan saboda haka duk inda Allah zai magana a kan rance zai ce mai kyau don haka yasa malamai suka ce rance iri biyu ne akwai rance mai kyau akwai rance mara kyau wannan alkur'ani shi ya bayyana idan ka dawo ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam shi ne za ka samu matsala ta biyu tunda an samu rance mai kyau to akwai rance mara kyau tunda ka ga Allah maɗaukaki ya yi magana a kan rance mai kyau to akwai rance mara kyau to a kan rance mara kyau ne Ibnu Hajar ya kawo hadisi na ƙarshen babu makaranta wanda ita ce matsala ta biyu ya'ani al-qardu tayyib wa an aliyin radiyallahu anhu kuma an karbo hadisi daga sayyidina Ali ibn Abi Talib, Allah ya kare ya tsarka gare shi. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sayyidina Ali yace manzon Allah ya ce kullu qardin jarra manfa'ata, duk wani rance da ya jawo amfani fa huwa riban, wannan rance riban in ga rance ne mara kyau. Kullu qardin, dukkan wani rance jarra manfa'atan, da ya jawo wani amfani fa huwa riban, wannan rance riba ne. Rawahu al-Harith bin Muhammad bin Abi Usama, al-Harith bin Abi Usama, sunansa al-Harith bin Muhammad bin Abi Usama, yana cikin malaman hadisi na farko. Al-Imam al-Tabari malamin tafsiri ya yi karatu wajensa, Allah ya nusu rahama, ya rasu a hijira ta 1282, wato yana da littafin hadisi guda ɗaya da ake kiransa al-Musnad al-Harith bin Abi Usama. Al-Imam al-Zahabi ya yi magana a kan malamin, ya ce wannan littafin da ya rubuta al-Musnad da tsara shi a kan sunayen sahabbai ba. Dama littafin al-Musnad za ka samu imma an jera kowane sahabi sai a yi magana hadisin da ya ruwaito. Misali a ce sayyidina Umar, sai a rubuta hadisan da sayyidina Umar suka zo ta ƙarƙashinsa. Idan an kawo sayyidina Usman, sai a sa hadisai da suka zo ƙarƙashinsa. Haka nan sayyidina Abubakar, to wannan wani tsari ne na al-Musnad. Wani kuma sai tsara al-Musnad a kan babi, kamar yadda muke karanta littafin nan, za ka samu a ce babin kaza, saboda haka sai a kawo hadisai da aka kawo ƙarƙashin wannan babi. Shi littafin nasa ya bambanta, ya zama to ya yi littafin ne babu tsarin jerin sahabbai ko kuma babuka, ya zubo hadisai ne kawai. Al-Imam al-Zahabi ya ce la ba'sa bil rafili wa ahadithu ala al-istiqama, malamin hadisi ne wanda malamai suna karɓan maganganunsa, yana ƙoƙari ta wajen kawo hadisai waɗanda suka dace da gaskiya. To amma wannan hadisin na sayyidina Ali bin Abi Talib, wanda shi al-Harith bin Muhammad bin Abi Usama ya rawaito a littafin al-Musnad ɗinsa, Ibn Hajar ya ce isnaduhu sabiqun, isnadin hadisin wato kayayye ne. Malamai suna faɗin haka, malaman hadisi, wanda ya zo cikin Mu'jam Ulumul Hadith Nabawi shafi na 10. Idan aka ce isnadul hadisi saqitun, ana nufin al-lafzu da'irun bayna al-mawdu'i wa dha'ifu jiddan, hadisin yana tsakanin imma ƙarya ko kuma hadisin rauninsa ya kai makura, wato hadisin ba ma mai rauni ba, rauninsa ya wuce misali. To malaman hadisi suna cewa isnaduhu saqitun, isnadin hadisin ya faɗi. In aka ce isnadin ya faɗi, ba a ma littafi da shi, wato hadisin yana da rauni ƙwarai da gaske, ya wuce ma a ce mar hadisi dha'if. Don haka wannan lafazi istilahi na malaman hadisi, in aka ce isnadul hadisi saqit, muninsa yadda a ce hadisin dha'ifun ne, ya kusan ya kai a ce ma hadisin al-mawdu'. Al-hadisul mawdu' shine hadisin da ya zama kirkira, hadisin da babu kokwanto, ƙarya aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. To akwai wata riwaya ta wannan hadisi, wanda riwaya tana littafin hadisin nashi, yace naha an qardin jarra manfa'atan, naha an qardin jarra manfa'atan, annabi sallallahu alaihi wa sallam ya hana rance da ya jawo wani amfani. Wannan duk hadisin sayyidina Ali bin Abi Talib, kuma wannan lafazin ma dha'ifun jiddan, shi ma yana da rauni. Wato idan ka samu littafin Ibn Hajar da ake ce ma Tafsirul Habir, ya kawo wannan hadisin, shine hadisi na 1235, ya bayyana illar hadisin a wannan littafin nashi, amma a nan bai bayyana illar hadisin ba, illa dai kawai ya ce isnadin hadisin ya faɗi, wato faɗaɗɗe ne, ma'ana bai da ma'ana, ba a la'akari da wannan hadisin, isnadin ba shi da kyau. Amma a littafin Tafsirul Habir ya bayyana dalilin da ya sa ya ce isnaduhu saqitun, ya ce wa fi isnadihi Sawwar bin Mus'ab, saboda a cikin isnadin hadisin akwai wani malami da ake kiransa Sawwar bin Mus'ab, wa huwa matrukun, duk malaman hadisi suna watsi da hadisin shi, idan dai hadisi ya biyo ta kansa ana ɗaukar wannan hadisin ba gaskiya ba ce, matukar hadisin ba ya samu wata riwaya ce ta wani malami daban ba. Hadisin za ka same shi a littafin Tawqis al-Kabir na Ibn Hajar, kuma akwai a littafin Al-Mufalih al-Aliya shi ma na Ibn Hajar, haka nan yana Nasb al-Raya na Imam al-Baylaqi yana mujallal na 430, kuma hadisin yana Da'if al-Jami' al-Saghir hadisi na 4246, kuma Urwa al-Ghalib hadisi na 4368. Malaman hadisi gaba ɗaya sun tabbata wannan hadisin bai inganta ba, saboda haka yasa Ibn Hajar dan ma ya kawar maka da shakka ya kawo wannan lafazi isnaduhu saqit, isnadin hadisin ya faɗi, ma'ana isnadin ba shi da ma'ana, ba a la'akari da shi. Mu ci gaba, ya ce walahu shahidun da'if, kuma wannan hadisin yana da wata riwayar har yanzu, ita ma riwayar mai zama shaida gare shi amma tana da rauni, domin idan aka samu hadisi mai rauni sai a duba kuma akwai wani hadisi da ya zo mai kama da wannan wanda bai taho ta wannan isnadin ba, sai a karfafa mishi, wanda shi ake kira ash-shahid. Hadisi yana da rauni amma idan an samu wani hadisi mai kama da shi ta wata hanyar sai a haɗa su. To ya ce an samu shaida, an samu wata shaida amma hadisin ba ta sai daga Sayyiduna Ali bin Abi Talib ba, yace an fadalata in Ubayd bin al-Ansari, ita kuma wannan riwayar daga Fadala bin Ubayd bin al-Ansari sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bin al-Bayhaqi, shi kuma hadisin yana ta riwayar al-Imam al-Bayhaqi. Al-Imam al-Bayhaqi ya kawo hadisin al-Tafansa guda biyu, akwai hadisin al-Kitabin Ma'rifatu Sunani wal Athar, Ma'rifatu Sunani wal Athar, hadisin ya taho mawqufun ga ainihin Fadalatu bin Ubay, wannan sahabin shi ya faɗi maganar da ya jingina ta ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Fadalatu bin Ubay yace kullu kardin jarra manfa'ata, duk wani rance da ya jawo amfani, fa huwa wajhun min wujuhi riba, to wata fuska ce daga cikin fuskokin riba. Kaga hadisin in ka dubi lafazin ya yi so ya yi kama da lafazin da ya zo ta hadisin Sayyidina Ali bin Abi Talib, amma Ibn Hajar bai kawo lafazin hadisin Fadalatu bin Ubay a nan ba, illa dai kawai ya ce hadisin yana littafin al-Imam al-Bayhaqi, yana Ma'rifatu Sunan wal-Athar, kuma al-Imam al-Bayhaqi ya kawo hadisin littafin Sunan al-Kubra. Al-Imam al-Bayhaqi yana da littafan hadisi muhimmai, la shakka a Sunan al-Kubra shi ne gaba, yana da Shu'abul Iman, yana da Ma'rifatu Sunan wal-Athar, ya kawo hadisin a littafin Ma'rifatu Sunan da kuma littafin As-Sunan al-Kubra, yana babu kulli karbin jarra manfa'atin in manfa'atan fa huwa riba, an fadala bin Ubayd sahibin nabi sallallahu alaihi wa sallam annahu qala, fadala bin Ubayd yace kullu karbin jarra manfa'atan, duk wani rance da ya jawo amfani, fa huwa wajhun min wujuhi riba, wannan rance wata fuska ce daga cikin fuskokin riba. Al-Imam al-Bayhaqi yace hadithun mawqufun, wato ya tsaya ga ainihin Fadala bin Ubayd, shi Fadala bin Ubayd bai jingina maganarsa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam. In ka duba Irwa al-Ghalib mujallal na 5 sha'ibi na 235, za ka ga takrijin wannan hadithin Fadala bin Ubayd. Kai Ibn Hajar yace wannan shahid din da aka samu na hadithin da yana alshi ma yana da rauni, wala hu shahidun da'ifun, wato yana da hadisi da aka samu mai zama shaida gare shi amma kuma shi ma hadisin yana da rauni. An karbo hadisin daga Fadala bin Ubayd al-Ansari, yace inda al-Bayhaqi yana wajen riwaya ta Imam al-Bayhaqi, yace wa akharu mawqufun, kuma akwai wata riwayar har yanzu mai zama shaida ga wancan hadisi na Sayyidina Ali bin Abi Talib, amma wannan hadisin mawqufun ya tsaya ga Abdullah bin Salam shi ma sahabi, Allah ya kare yadda ta gare shi, inda Bukhari, wannan hadisin yana sahihu Bukhari, kaga wannan hadisin ya inganta, shahid da aka samu ya inganta, amma kuma in ka lura da hadisin Sayyidina Ali marfu'un, yace qala rasulullah amma hadithin Abdullah ibn Salam mawqufun yana sahih al-Bukhari yana babu manaqib Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu wato Imam Bukhari akwai sashin da ya ware ta bayanin falalan sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai kawo wannan sahabi yake ga falalansa wancan sahabi ga falalansa saboda haka sai kawo hadithin Abdullah ibn Salam wanda da can malamin Yahudi ya musulunta yana cikin manyan sahabbai to an samu hadithin min tariqi Abi Burda Abu Burda wanda yaron Abu Musa al-Ash'ari shi ya ba da labarin yace a cikin Madina na taho Madina falaqitu Abdullah ibn Salam da nazo Madina sai na hadu da Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu faqala sai yace min ala tajibu fa ut'imaka sawikan wa tamra fa zaka zo mu je gidana in baka gumba da dabino ka ci ba shi wannan yaro sahabi ne amma ba sahabi bane Abu Burda ba sahabi bane baban su shine sahabi ya taho Madina ya taras da Abdullah ibn Salam a lokacin Abdullah ibn Salam da rasu ba da suka hadu shine yake ka zo mu je gida in baka gumba da hada ma da dabino wa tadkhulu fil bayt ثم قال سنتيت انك بحق الربا بها فاشل تيجي متى يا كاي ابو بردا كازو كسر ده ربا كا واسو ا cikin ta kaga wannan garin akwai riba yana ga yamshi idza kana laka ala rajulin haqqun idan ya kasance kana da haƙƙi akan wani kana bin wani bashi ina baka shawara fa ahda ilayka himla tibni aw himla sha'iri aw himla qatti tunda kana jin shi bashi sai gashi ya maka kyauta ko dai ya ma kyautar dami na hatti ko dami na abincin dabba wato ciyawa da aka yanka saboda ciyar da dabba kana jin mutum bashi sai ya baka kyautar dami guda fala ta'khudhu karka ka ko wannan kyautar tunda kana jin shi bashi karka yanka idan ka karba fa inna riba wannan kyautar da zaka karba riba ce so kaga hadithin mawqu'un ne bai ce annabi ne ya faɗi haka amma kuma abin da ya faɗa sai ya dace da hadithin sayyidina Ali bin Abi Talib saboda ai abin da hadithin ya karantar da mu shine kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba duk wani rance da ya jawo amfani to wannan rance riba ne kaga abin da Abdullah ibn Salam yake gaya ma Abu Burda ke yace masa idan kana bin mutum bashi sai ya maka kyauta karka ka karba domin in ka karbi wannan kyauta rancen shi ya jawo kyautan kaga rance ya jawo amfani gashi kuma Abdullah ibn Salam yake fa inna riba wannan kyauta idan ka karba riba ce wanda cikakken labarin ya taho a cikin Sunan Kubra na Imam Baihaqi ya kawo hadisin Fadala bin Ubay al-Imam Baihaqi ya kuma kawo hadisin Abdullah ibn Salam yana babu kullu qardin jarra manfa'atin fa huwa riba lafazin shi ne qadimtu al-madina Abu Burda yace na taho Madina falaqitu Abdullah ibn Salam lanzo Madina sai na hadu da Abdullah ibn Salam sahabi annabi sallallahu alaihi wasallam fa qala fa yaji in taliq ma'i al-manzila ka zo mu je gidana fa aqiyaka min qadahin sharibati bi rasulillah din je sani ke so ka zo mu je gidana zan baka abin sha din nan zan baka ne da kofin da annabi ya taba shan ruwa da shi ai kaga ko ya daraja shi ko kai ne ayo a ce ga wani kofi wanda manzon Allah ya sha ruwa da shi zaka so ake ka karba saboda ka sha saboda la shakka jikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madauki ya sanya albarka akai saboda kai sa sahabbai suna aje irin waɗannan abubuwa Abdullah ibn Salam lokacin da manzon Allah ya tafi gidansa ya sha ruwa sai ya aje wannan kofi saboda kai yana daraja mutane sai ya ba su abin sha a cikin wannan kofi yace ka zo muje wato ya ga babban bako yaron sahabi ya zo Madina yace zo muje gida in baka abin sha a kofin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya taba shan ruwa ciki na ɗaya kenan na biyu وتصلي في مسجد صلى فيه ان كيف كي صلى ام صلى عند النبي يا صلى فانطلقت معه سنبي فسقاني طويقا واطعمني تمرا yace da muka je sai ya shayar da ni din a wannan kofi da ya magana ya kawo dabino ya bayar wa sallaitu fi masjidihi ne sallah a masallacinka yana da masallaci wanda annabi ya taba sallah a wuri fa qala li bayan na ci abincin mun gaita sai yake min zan baka shawara innaka fi ardin ar-riba fiha fash ka zo wata kasan da riba ta warwatsu a cikinta wato a lokacin Madina riba ta warwatsu wata ya nuna Abdullahi bin Salam ya yi tsawon rai an kai lokacin da mutane sun dawo suna mu'amala da riba sai ya ce masa wa inna min abwabir riba daga cikin kofofin riba yana daga cikin kofofin riba anna ahadakum yaqribu al-qarba ila ajali dayanku zai ba da rance zuwa wani lokaci da za a biya shi fa idza balaga ataahu bihi wa bi sallati fiha hadiya wannan riwaya ce wanda ba ta sahihu bukhari ba ce riwaya ce ta imam bukhari yace mutum ya ba da rance wanda ake jin rancen sai ya taho da kwando wanda cikin kwandon akwai kyauta sai yace fattaki tilka sallah wa ma fiha ka kiyaye wannan kwando da abin da yake ciki inda ya kawo maka bashin ka ka karba amma karka yadda ka karbi kyautar sa hadisin yana sahih bukhari kuma yana asunan kubra yana irabu galil mujallal nabi arshati na 230 wanda anan shi ne ibn hajar yana sharhi wannan hadisin cikin fathul bari mujallal na 763 yace ya hamilu an yakuna zalika ra'yu abdullahi bin salam malamin yahudin da can malami ne kafin kuma ya musulunta da ya musulunta ya zama malami kuma a cikin musulmi kaga da malami ne cikin yahudawa ya musulunta ya zama malami cikin musulmi saboda haka mai tsantsani ne na iyaka duk abin da ke kama da haram yana gudun sa shi ne ibnu hajar yace to wannan tsantsanin abdullahi bin salam shi yasa yake nasiha yake ba da shawara ga abu gurda yake ce masa idan kana bin mutum rance ranar da ya zo zai biya kama kudinka sai ya zo da kyauta ya ce karka karba kar ma ka karbi kyautar ka karbi kudinka ka kyale mar kyautar amma ta wajen malaman fiqhu ba abinda mutum ya aikata bayan ya zo biyan bashi da ya taho biyan bashi sai ya zo da kyauta wannan ba laifi bane wannan shine bayani ibn hajar wato fuqaha ku ala annahu inma yakunu riban idza sharaka idan mutum yayi sharadi zan baka rancen kudin nan amma idan zaka dawo min da shi sai kai kai to wannan riba ce tsantsa babu shakka amma bai yi sharadi ba ga rance 1000 da ya tashi dawowa da shi sai kawo wata kyauta sai ya baka wannan halal ne ka tarba amma duk da haka Abdullahi bin Salam yana da alwar wanda shine tsantsani yace saboda tsantsanin sa yasa yake nasiha wannan kyautar ma kada ka karba saboda me saboda tana kama da kofar riba tana kama da kofar riba ko da dai ba a sharadin ta ba sai matsala ta uku wato duk da cewar hadisin nan yana da rauni amma babu shakka ma'anar sa haka ne hadisin yana da rauni Ibn Hajar da ya kawo hadisin ya kowa sani ya kawo hadisin kuma ya bayani illolin hadisin amma karshen magana sai ya ce wa akhrajahu mawqufun an Abdullah bin Salam inda Bukhari wanda ya nuna akwai fahimtar sahabban manzon Allah ko da ba a samu hadisi wanda ya isa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam wa ba shakka duk malaman sunna sun yi ijma'i wanda ita ce matsala ta uku duk da cewa hadisin yana da rauni amma an samu ittifaqi an samu al-ijma' ala tahrimi ziyada fi badal al-qarbi idan dai ka ba da rance a samu kari akai haram saboda ka sai dai in ka ba da rance a dawo maka da shi yanda ka bayar amma idan aka kara wani abu sai sharadi haram duk malaman sunna sun yi daga wannan ibn al-munzir ya faɗi ijma'i a littafin sa kitabul ijma' yana shafin 120 ibn hazm ya tabbatar da wannan ijma'i a littafin al-muhalla yana mujallal 877 ibn qudama ya tabbatar da wannan ijma'i a littafin al-mughni yana mujallar na shafin 211 saka ga suna cewa suna kawo wannan hadisin a littafin fiqh da sauransu sun san hadisin yana da rauni amma saboda ijma'in malaman sunna saboda kai zan suna amfani da wannan lafazin don lafazin ya dace da wasu hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ibn qudamah al-kitabi al-mughni yace wa kullu qardin sharata fihi an yazida duk wani rance da mutum yayi sharadi amar kali ka ba da rance kai sharadi kamun kali fa huwa haram bi ghairi khilaf wannan rance haramun ne babu sabani a tsakanin malaman sunna wanda shine yake kira kudu ruwa babu sabani kamsam ibn al-munzir yana cewa ajma'u ala anna al-musallifa idha sharata ala al-mustaslifi ziyadatan aw hadiyya فأصلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا duk malaman sunna sun tabbatar da cewa idan zaka bada rance sai kai sharadi idan zaka dawo min da rancen nan sai ka mun kai in kai sharadi to aka kawo wannan kai ka karba to abin nan da ka karba riba ne duk malaman sunna sun yi ijma'i akan haka sai yace to kaga yanzu misali Ibn Hajar ya ba mu ya kawo mana fahimtar sahabi guda daya shine Abdullah bin Salam amma in ka dubi littafin al-Mughni yace wa qad ruwiya an Ubay bin Ka'ab an ruwaito wannan fahimta daga sahabi annabi da ake cewa Ubay bin Ka'ab yace wa ibn Abbas haka nan Abdullah bin Abbas wa ibn Mas'ud haka nan Abdullah bin Mas'ud annahum nahaw an qabdin jarra man fa'ata dukkansu sun hana a karbi rance wato rancen da wato zai jawo amfani wali annahu aqdu irfaqin wa qurbah saboda asali rance Allah tabaraka wa ta'ala a cikin Qur'ani yana danganta rance mai kyau shine wanda kai danka samu lada a wajen Allah shine kadai shine abinda Qur'ani ya karanta da aqdu irfaqin wa qurbah rance ana kulla shine saboda tausayi saboda kusantar Allah don haka idan ka bada rance ka bayar da saboda tausayin wani idan ka bada rance ka bada shi ne saboda ka kusanci Allah subhanahu wa ta'ala fa idza sharata fihi ziyada akhrajahu an mawdu'i saboda haka idan mutum yayi sharadi a kara masa wani abu akan rance to ya cire rance daga asalin da Allah ya aje shi a cikin alqur'ani kaga ya nuna cewa ba a bada rance sai don Allah kawai meye ladanka yana lafiya meye ribanka ka kusanci Allah shi ne kawai shi ne abinda Allah ya gaya wa bani Isra'il ya tabbatar mana ya yi alkawari da su ya ce idan kun cika waɗannan sharuɗa to ina tare da ku ashe idan za ka ba da rance mai kyau to kana kusantar Allah subhanahu wa ta'ala kana tare da Allah wato kana tare da taimakon Allah madaukakin haka na Imam Shawkani a littafin Nahjul Awdha جزء النبي رشاد من قريبه إذا سبعين لك وأما إذا كانت الزيادة مشروفة في الأقدي إذا أكا إشارة دي ألو بسم الله أبادة لكي فتحرم اتفاقا ونالا شيء حرام هذا شيء ما يتبت ده اتفاق إذا ما لكم سنة ولا يلزم من جواز الزيادة في القضاء على مقدار الدين جواز هدية ونحوها قبل القضاء kafin a biya bashi to ka kiyaye duk wata kyauta da za a bayar li'anna hadhi manzilatir rishwa saboda kyautar da za a bayar kafin a biya wannan rance tana matsayin rashawa fala takillu saboda ka wannan kyauta baya halatta kama ya tudu ala zalika yanda an samu hadithin Anas bin Malik an samu hadithin Abdullah bin Salam wanda shi ne muka karanta wanda shi ne Ibn Hajar ya bada misali da shi walhasilu anna alhadiyya wal'ariya da aro da kyauta wa nahruha idha kana bi ajli tanfis bi ajli dayn kana bin mutum ka bashi rance sai ya zamanto za ka karbi aron wani abu a gunta malamai na tawatarwa dan yana zama bi ajli rashwati sahibi dayn kamar kana bada rashawa ne ga wanda ke bin ka rance أو لأجل أن يكون لصاحب الدين منفعة في مقابل دينه تنايوا wannan ya zama amfana ne da wanda ya ba da rancen zai samu, kaga wanda ya ba da rancen ya samu amfani, tunda an ba shi aro, an yi wani, ya samu wani abu a cikin wanda ya ba shi rance, to kaga kenan ya amfana da wannan rancen. Fa zalika muharram, hakan haramun ne, yana shiga babuka guda biyu, nau'un minar riba aw rishwa. Idan ka ba da rance, wanda ka ba wa rance ya maka kyauta ka karba, to yana shiga babin riba, kuma yana shiga babin rashawa. Sai ce wa in kana zalika li ajli adatu jariya, sai dai fa idan akwai wata al'ada, dama an saba mu'amala, dama akwai mu'amala tsakaninka da mutum, yani qabla tadayun fala ba, kafin ya karbi rancen dama kuna mu'amala da juna, yana baka abu aro ka bashi aro, to dan ya baka wani abu aro a bayan kana bin sa rance, wannan babu laifi tun da dama can kun saba. Mutum na biyar shi ne Ibnu Taymiya, shi ma a littafin Majmu'ul Fatawa mujallal na 29 shafin 334, mutum na shida. Kaga Ibnu al-Munzir, Ibnu Hazmi, Ibnu Qudama, al-Imam al-Shawkani, Ibnu Taymiya, duk sun tabbatar da ijma'in malaman sunna akan cewa babu kyau ka ba da rance ka samu amfani a cikinsa. Yace wa kadi tafaka al-ulama wa ala anna al-muqriba mata ishtaraka ziyadatan ala qarbihi kana zalika haraman. Malaman sunna sun yi ittifaki akan cewa duk sa'ilin da mai ba da rance ya yi sharadi, idan za ka ba da rance sai ka yi sharadi, sharadin wani ƙari akan rancen, to wannan ƙari haramun ne. Wa kadhalika idza tawaqa'a ala dhalika fi afwahi qawli al-ulama, me yasa malamai suka yi ijma'i, me yasa malamai suka yi ijma'i akan cewa hakan babu kyau, saboda wasu hadisai da aka samu daga Annabi sallallahu alaihi wasallam, wanda daga cikin waɗannan hadisan akwai hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la yahillu salafun wa bay'un, ciniki da rance ba su haɗuwa, ciniki da bashi ba su haɗuwa, haramu ne. Yani harrama an-nabiyyu al-jam'a bayna as-salaf wal-bay', Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana a hada ciniki da bashi, la sai dai in cinikin za a yi a tsaya a ciniki, in bashi ne a tsaya a bashi, amma kar a hada ciniki da kuma bashi. Me yasa? Shine Ibnu Taymiya yake li annahu idza aqrabahu wa ba'a, idan ya bashi rance sai aka samu ciniki tsakani, ha bahu fil bay'i li ajli al-qard, kaga sai sassauta mar ta wajen cinikin, saboda me? Saboda yana bin shi rance, kai ne ka karɓi rance a wajen mutum, misali wani kuɗi sai zama to ga wani abu za ka sayar mishi, me zai faru? Dole za ka yi mai sauƙi, saboda ma in ya tafi gida ya tunani ce kai ku gaya ma mutumin nan na ya taimar, kaga za ka yi mai sauƙi, wanda sauƙin nan ba don Allah za ka yi shi ba. Wanda shi ne Ibnu Taymiya ya ce wal qardu alladhi yajurru manfa'atan, duk wani rance da ya jawo wani amfani, qad sabata an-nahyu an ghairi wahidin min as-sahaba, cewa hakan babu kyau an samu daga sahabban annabi masu yawa. Sai ya kara ya ce Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, sannan ga Abdullah bin Salam, ga Anas bin Malik, sannan ma an samu hadisi mawqu wanda yana sunan Ibn Majah marfu'an, wanda an danganta shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam ghairu, wanda ba ma Ibn Majah kadai ba, akwai hadisai da aka samu. To ka tsaya ma akan waɗannan sahabbai na manzon Allah, duk sun faɗi haka, kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba, ba dai hadisi kai tsaye daga manzon Allah, amma cewa waɗannan sahabbai sun faɗa gaskiya ne, babu shakka waɗannan sahabbai sun tabbatar da haka. In ka dubi littafin Al-Imam Malik, littafin Muwatta, akwai babi ma la yajuzu min as-salaf, bashin da aka haramta. Annahu balagahu anna rajulan ata Abdullah bin Umar, Al-Imam Malik ya ce labari ya fito maka, wani mutum ya taho ga Abdullah bin Umar, kaga Abdullah bin Umar shi ma sahabi ne, wanda mun kirga sahabban da sun tabbatar da cewa duk rancen da ya jawo amfani riba, kamar Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Salam, Anas bin Malik, to ga ma labarin Abdullah bin Umar. ya zai samu Abdullahi bin Umar sai ya ce mata, ya Aba Abdurrahman, inni aslabtu rajulan salafan. Wani mutum ne yake tambayan Abdullahi bin Umar, Abdullahi bin Umar sahabi ne, mutumin yake mata, ya kai baban Abdurrahman, na ba ma wani mutum bashi, washtaratu alayhi afdala mimma aslabtu, amma kafin in bashi bashi na masa sharadi, in zai dawo min da kuɗin nan zai ƙara ne. Sai Abdullahi bin Umar ya kace shi sai yake ba zalika riba. Abdullahi bin Umar yake ya wannan shine riba, ka bashi bashi kamar sharadi ya maka ƙari a lokacin da zai biya ka, yake wannan riba ne. To sai mutumin yake, fa kaifa ta'muruni ya Aba Abdurrahman, me kake min umarni ya kai baban Abdurrahman? Sai Abdullahi bin Umar yake ya gaya marma abinda bashi ƙarin bashi yadda yake, ya ce a salafu ala salatati wujuhi, bashi yana da fuskoki guda uku, salafun turidu bihi wajhallah falaka wajhullah, bashin da ka bayar saboda kawai neman yardan Allah, wannan bashi da ka bayar domin neman yardan Allah za ka samu yardan Allah, wa salafun turidu bihi wajha sahibika, bashi da ka bayar dan ka samu yardan wanda ka ba wa bashi, falaka wani sahibika, kana samun yardan wanda ka ba wa bashin tunda baka yi shi domin Allah ba, babu lada wajen Allah. Saboda haka yasa ba a cewa rance ne kyau sai an yi shi da nufin a kusanci Allah, saboda a kusanci Allah da wannan rance da aka bayar. Amma idan ka bayar da rance saboda kawai ka daɗa dama abokinka, iyakar ladanka kenan, ka daɗa dama abokinka. Amma idan ka bayar domin Allah to za ka samu lada. Sai ce na uku, wa salafun tuslifuhu li ta'khudha khabisan bi tayyibin, bashi na uku shine wanda za ka bayar ka bada mai kyau ka karbi mummuna, ka bada mai kyau ka karbi mummuna, saboda dukiyarka ta halal, in ka bada ita rance ka bada dukiya mai kyau, amma tun da kai sharadi a maka ƙari, ƙarin da za a maka nan mummuna ne. Shin Abdullahi bin Umar yake ka bada mai kyau ka karbi mummuna, fa zalika riba, wannan ita ce riba. Sai ya sake tambayar sa, fa kaifa ta'muruni ya Aba Abdurrahman, me kake min umurni? Yana tambayar Abdullahi bin Umar shi wannan mutum. Fakana sai Abdullahi bin Umar yace, ara anta shukka sahiba, ni abin da nake gani takardar da kuka rubuta alƙawarin bashin nan ka ya gata, fa in a'taka mithla alladhi aflaqtahu, idan lokacin biyan ka bashi yayi sai ya kawo maka daidai abin da ka bashi, ka bita hutse ka karba. Wa in a'taka duna ma aflaqtahu, idan ya kawo maka bai kai yawan abin da ka bashi bashi ba, ka ba da 1,000 sai dawo da 800. Abdullahi bin Umar yake, fa aqabtahu, idan ka karba ujirta za a baka lada, saboda ai ka sassauta ma wanda ya shiga mata. Akwai hadisi manzon Allah da ke nuna hakan yana da falala. Sai yake na uku, wa in a'taka afdala mimma aslaftahu tayyibatan bihi nafsuhu, idan shi ne da kanka ya kawo maka ƙari lokacin da zai biya ka bashi ba kai kai mai sharadi ba, fa dalika shukrun shakarahu, daga wannan godiya yake maka, saboda ka tunda ba sharadi kai ba, wa laka ajru ma anzartahu, kana da lada saboda ka jinkirta masa har ya biya ka bashi. Abdullahi bin Umar ya gaya maka haka, ka ga ya gwada cewa haramun ne a samu ƙari akan bashin da za a bayar na kuɗi. Kuma da za ka dubi littafin Ibn Abi Shayba, kitab al-musannaf, Ibn Abi Shayba ya jera sunayen tabi'ai waɗanda sun tabbatar da haramcin mutum ya bada rance ya samu wani abu kai. Daga cikinsu akwai Ibrahim an-Nakhai, annahu kariha kulla fardin jarra manfa'a. Akwai Ata'u bin Abi Rabah yake ya yi rayuwa da sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam, kanu yakrahuna kulla qardin jarra manfa'a, ya tabbatar da sahabban annabi suna kyamar duk wani rance da zai jawo amfani ga mutum. Kaga ya nuna ba ma waɗannan sahabban ba, shi yasa ake cewa malaman sunna sun ijma'i a kai, dukkan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna kyamar rance da za a bayar, rancen da zai jawo amfani ga wanda ya bayar. Akwai Salim bin Abi Ja'ad yake, kana da najarun sammasun alaihi li rajulin 50 dirhaman, wani yake tambayan Abdullahi bin Abbas, Salim bin Abi al-Ja'di yake ba da labari wanda tabi'i ne, yake yana da wani makwabci, shi wannan makwabcin mai kamun kifi ne. Alayhi li rajulin 50 dirhaman, yana bin wani mutum dirhami 50, yana bin shi bashi. Fakana yahudi ilayhi sama, saboda shi wanda ake bin bashi da sai yana kawo mara kifi, in ya tafi ya yi kamun kifi sai ya aiko mara wani gida. Bai riga ya biya bashin, bai riga ya biya bashin da ake bin sa, amma idan ya tafi so ya samu kifaye sai ya aiko ma wanda ya bashi rance din nan ya aiko kifi gidansa. To fa aka Ibn Abbas, shi wannan da ake kawo mara kifi mai bin bashi abin sai yana mara kaikayi a zuciya, saboda haka sai ya zo samu Abdullahi bin Abbas. Fa sa'alahu an zalika, ya ce ma Abdullahi bin Abbas ina bin wani bashi dirhami 50, amma duk sa'ilin da ya tafi kamun kifi sai ya kawo wani tashi gidana. Fa kana sai Abdullahi bin Abbas ya ce qafihi bima ahda ilayka, sai ka lissafin kifayen da ya baka daga lokacin da ka bashi rance, ka rage daga ainihin bashin da kake bin sa. Kaga kenan wannan kifi da ake baka yana daga ainihin rance da kake bi, saboda ai idan bai yi haka ba to kaga rancen da ya bayar ya gama masa amfani, ya ba da rance kuma kullun ana biya da kifi a gidansa. Kaga rance kifi amfani ne wanda ya samu a kai, wanda hadisin yana Irwaqul Dalil, yana mujallal na 5234. Waɗannan kaɗan ne daga cikin fatawar da malamai suka bayar, kama daga sahabban manzon Allah zuwa ga tabi'ai da tabi'in tabi'in. Saboda haka sai duk malamin da zai magana a kan rance zai gaya maka rance ba a son a samu ƙarin kwabo a kansa, yanda ka bayar haka za a baka. Idan ka ƙara jinkirtawa mutum ka samu lada wajen Allah, saboda shi ne abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya mana a cikin Alƙur'ani. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الحمد لله في مسألة الوضوء فتوجد بمبنى رجيم يشو أنفاني تأتي سامو ta sashen rance da ake bayarwa, mai ke bambantawa wanda wannan ya zo cikin shafin Ibn al-Husayni da yama littafin Bulughul Maram, yana Fathul Jalal wal Ikram mujallal na shafin 103. Wannan hadisin da muke karantawa, Ibn al-Husayni ya ce suratani jaizatani wa suratani mamnu'atani, abinda zai bambanta maka rance mai kyau da mara kyau, wato akwai surori ne guda biyu da aka halatta da kuma surori guda biyu da an haramta. Sai ce wa suratan al-ja'izatan, surori guda biyu da aka halatta na amfana da za ka samu karkashin rance da ka bayar, shi ne ma kana inda al-wafa'i aw ba'da al-wafa'i, shi ne misali ka ba wa mutum rance ranar da zai biya rance da ya taho da zai biya ka bashi, sai kawo kyauta ya baka. Wannan malamai suna sun ce halal, amma kaga abin da muka karanta na labarin Abdullahi bin Salam, shi saboda tsantsani yana ganin kar ma ka karba, tunda dai an danganta amfani da za a samu ta sashen rance da riba, to ka guje shi yanzu. Amma wannan surar babu laifi wanda za mu karanta gaba, mun ma yi magana a baya, shi kansa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi, wato idan mutum kana bin rance ranar da ya tashi biyan karancin sai ya kawo kyauta, kaga ba kai sharadi, ba kai masa sharadi ba, yana neman rancen 1,000 ga kudinka, amma da ya tafi ya ji daɗin abinda kamar sai ya riko kyauta ya kawo maka ranar biyar bashi, yana zuwa ya ce ga kudinka 1,000, sannan ga wata kyauta da na kawo. Wannan halatta, saboda dama ba kai sharadi ba. Wannan sura guda ke nan. Sura ta biyu da aka halatta ita ce kyautar da zai yi ta maka a bayan wannan rance da ka bashi. Bayan ka bashi rancen ya biya ka, sai ya dinga kawo ma kyauta gida, ya dinga kawo maka kyauta gida, wannan halal ne. Saboda ai ka riga ka ba da rance kuma an riga an biya ka. Saboda haka shi yasa Abdullahi bin Umar yake gaya ma wannan mutumin da ya martaba, ya ce wannan alamar godiya ne da jin daɗi na mutumin da ka taimaka ma rayuwarsa, ka riga ka taɓa bashi, ba mamaki ya shiga tsanani a rayuwarshi, ya rasa ya zai yi, sai ga shi ka fitar da shi daga wannan ƙangi. Saboda haka daga wannan lokaci da ya samu buɗe a rayuwarsa, sai ya riƙa aiko kyaututtuka gidanka, wannan babu da shi, kaga yana nuna maka ya ji daɗin taimako da tama. So ko dai a lokacin biyan ka bashi ya kawo kyauta wannan halatta, ko kuma bayan ya biya ka bashi ne sai maka kyaututtuka, wannan halatta. Waɗannan surori guda biyu halal ne, malaman sunna sun ce babu laifi. Sai ce wa suratan al-mamnu'atan, surori guda biyu da aka hana na samun amfani a jikin rance shine ma kana mashrutan, na ɗaya lokacin da zaka bada bashi sai kai sharadi, duk sharadin da zaka yi haramun shine kofar riba, wanda bayani ya cikin hadisi da muka karanta, wannan sura haram. Za ka ba da bashin kuɗi kar kai sharadi, daga bashin kuɗi amma sai ka yi kaza ka haramu. Sai ce aukana kaflar wafashi, ko kuma ba kai sharadin ba, ka ba da bashin kuɗi ba kai sharadi ba, amma kafin ranar biya sai wanda kake ba mu bashi ya kawo ma kyauta kar ka karɓa, tunda bai riga ya biya ka ba, to duk kyautar da zai baka kar ka karɓa. Wannan malaman suna tsawatarwa akai, wanda shine abinda salaf suka yi ta tsawatarwa akai, wanda akwai dalilai har ma daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Ibn al-Uthaymin ne ce zahiru kalam ahli al-ilmi annahu la farqa bayna an takuna al-manfa'a yasira jarab bi mithliha aw la, koda a ce amfanar da za ka yi kankanuwa ce haramun, kar ka ɗauka ai dan amfanin bashi da yawa babu laifi. Sai ya bada misali, yace law aqarrabtu sahibi taksi qimar sayara 30,000. Ibn al-Uthaymin yace da a ce ina da wani aboki sai in bashi wato mota wanda ta kai 30,000 a matsayin haya purchase, ka ɗauki motar kasa bayar ko mashin, misali kana da babur sai ka kira wani, wannan babur ɗin ya kai 200,000 amma za ka riga biya na kaza kaza zuwa lokaci kaza ya zama naka wannan bashi. To tunda akwai bashi tsakanin ku, Ibn al-Uthaymin yake thumma salla ma'aka fil masjid, shikenan sai kuka je masallaci sallah tare, da kuka yi sallah tare, da kuka fito baka da abin hawa, wa kuka sai kace ihmalni ila baiti, wane wannan mota da kake amfani da ita don Allah kai ni gida mana, kai ka ba da motar haya kwacin, kai ka ba da motar a matsayin bashi ba a gama biyan ka ba, saboda haka kake ce ma wanda ka ba ma motar nan ya kai ka gida da motar sa. Falamma anzalaka inda albayti, lokacin da ya kai ka gida ya dauki, sai ka ce man jazakallahu khairan wan sarafta, sai ka juya ka shiga gida kawai. Hal yajuzu? Yace aljawabu la yajuzu, ba daidai bane. Sai ya ce i'tahu haqqahu, ka bashi haƙƙinsa, ai da ba kyauta ka bashi motar ba, haya kwace tunda yanzu ya kawo ka gida, afqid haqqal ujra, saboda haka kar ka ɗauka ai daga masallaci kawai ya kawo ni gida kuma kuɗin da yawa 30,000. Sai ya ce to ko da riyal 5 ne, kuka ce naira 5 ne, sai a cire daga 30,000, dama kuɗinka kaza ya saura, yanzu tunda ka kawo ni gida da mota, to sai mu cire 500 a cikin wannan lissafi saura kaza. Me yasa? Saboda ai ka ba da bashi da ya jawo maka amfani, saboda ka lallai sai ka biya shi. Amma a bayan ya gama biyan kuɗin mota, wata rana sai ya ɗauke ka a mota ya kawo ka gida, sannan babu laifi, ai an riga an gama dama. Amma kafin a biya bashi, duk wani amfana da za a samu cikin wanda aka bashi, malamai na tsawatarwa, li'anna hadha qabla al-wafa'i. Amma malamai duk da haka suna cewa idan dama can kun saba, kakan ɗauke shi ya ɗauke ka, dama aminin ka ne. Saboda haka wata rana sai kuka je masallaci sallar juma'a, saboda haka sai ka gan shi, sai ya ɗauke ka a mashin ɗin ya dawo da kai gida, dama kun saba tun kafin ka bashi haya kwacis na wannan mashin ɗin babu laifi. Shi ne abinda malamai suke cewa ya'ani wa huwa ma jarra bihi al-'ada min qabl al-'arab fa hadha ja'izun. babu ne ya sake ba da misali da mutumin da zai ba mu wani bashi sai ya yi tafiya da ya yi tafiya shi wanda ake jinsa bashi sai ya riko tsaraba da ya riko tsaraba ya zo sai ya aika ma yaranka ai ga tsaraba a ba ma yaranka alhali kana bin shi bashi da ya riga ya biya ba sai ya ce a nan ba za ka karɓi wannan tsaraban ba za ka mayar masa da shi gida koko ya gaya ma kudin ka biya shi don wani shirgi za a kulla kamofin saboda dama can ai kana bin shi bashi tunda kana bin sa bashi ba daidai ba ne ka mori wani abu a jikinsa sai ya biya ka bashi ba daidai ba ne فلما رجع هذا الرجل من سفره أعطى أولاد المفرد ما جرى فيه العادة هل هذا حرام؟ وده ولما لمينا تاوتر وأكي جد الشيور إذا دي مكب شنك لفوق وأن سابي هكا باب لدي أما مذكر با مكب شنك بني با سابا وفوق إلي هكا با ونسان تفشيه هلا جوا أنا وانا حديث نياس تاسيري قوضاً دي كي أداشي tafashin adashi za ka gane wannan abinda malamai ke faɗa kullu qardin jarra manfa'atan fa huwa riba duk wani rance da ya jawo amfani riba ne anan ya ina hukuncin adashi wanda Ibn al-Uthaymeen sai da ya magana akan adashin ma karkashin wannan hadisi yana cewa hukumul jam'iyya wa hal hiya riban am la shin adashin riba na shiga ko ba ta shiga saboda misali ka ba da rance ne kuma ka samu amfani ka ba da rance ka samu amfani yace jarat masalatu inda kathirin minan nas al-muwazzifun yaqtatu min rawatihim kull shahrin kaza wa kaza yu'tuna wahidan minhum fi shahr wanda ma'aikata sun fi yin adashi zaka samu ma'aikata sun shirya kamar mutum biyar ko shida ko goma wannan wata zamu hada kudi kaza mu ba wani wata mai zuwa mu hada mu ba wani yu'tuna thani wa shahr thalith li thalith wannan a wata na biyu wancan a bashi a wata na uku hatta ya duru alai har sai an gama da kowa da ke cikin wannan adashin fa hal hadha min al-qabd alladhi jarra naf'an shin adashi yana daga cikin rancen da ke jawo amfani sai ce a la adashi baya ciki me yasa ba a sanya adashi a ciki li'annahu ma jarra naf'an liman ya'qudu al-insanu akthara mimma a'ata ai ba za a ce ka samu amfani ba sai idan ka samu sama da abin da ka bayar shi ne sai a ce a kama wani adashi amma abin da ka bayar shi aka dawo ma da shi ba a ƙara maka ba wanda a kan hakan ne ya sa malamai da yawa suke cewa biyan wato uwar adashi ko uban adashi yana da hadari saboda wanda ma za a ce ya mori adashin shi ne uban adashin saboda shi yana samun fiye da abin da ya sanya akan haka yasa akwai malamai da yawa da ke ganin wannan kudi na shi ba daidai ba ne amma akwai wanda ke aje abin da ya aikata wato a matsayin kamar lada ne na ajiyarsa tunda kuwa ba haramta ba wanda za mu zo magana a kai insha Allah da fashin bayanin amana da kuma ajiya sai ce a dashe dai ba laifi ba ne shi ne sai aka ce a laifa yushtarat an yi wafa iyyahu wa hadha shartun fi qabdin ba sharadi ba ne aka yi mutum idan ya karba shi ma sai ya biya ai kaga in aka samu sharadi a rance sharadi ya shigo rance riba ta shiga sai ya ce la sharadi ta shigo cikin adashi saboda sharadi ya shigo cikin adashi saboda dama yarjejeniyar ita ce za mu ba ka amma wata mai zuwa kai za ka ba mu wani to wannan sharadi da aka yi ba sharadi ne wato na ainihin samun wani sabon kudin ba la laisa sharqu aqdin akhar inma huwa sharqun lil wafa'i sharadin da aka kulla a lokacin adashi sharadi ne na kowa zai cika alƙawarin sa saboda ka wannan sharadi ba laifi bane a same shi a cikin shi ne kai yani ana uqika ala sharti an tarudda alayya faqat zan baka a wannan wata mai zuwa kaya da zaka bani kaga wannan sharadi ne na cika alƙawari sharadin cika alƙawari bai shafi ainihin abin da ake magana na riba ba wa ma radatta ala akthar وما رددت علي اكثر مما اعطيتك ابدا نباتا شيكاباني سوداك باتامو في فيكو لا يوم قريبا. وحينئذ يعتبر القول بانه من القول الذي جر نفعا يعني يعتبر وهما. idan ma mutum yana ganin kamar adashi yana shiga karkashin wannan hadisi yace to wannan kuskure li annahu laysa fihi nafqun itlaqa kafashin adashi babu wani amfani da aka samu illa taimakekeniya wanda ya bada bashi wancan ya bada bashi an taimaka ma juna akai amma babu riba da aka samu a ciki sai ce amma adan da mutum zai ce ana uridu an uslifaka min ratibi alfan ala an tuslifani min ratibika alfain zan baka 1000 a watan nan amma a wata mai zuwa zaka ban 2000 to kaga ya ci riba ya zama haramun lakana hadha la yajuz li'annahu qardun jarra naf'an saboda ka ba da rance wanda zai jawo maka wani amfani amma duk da haka akwai hadisi da muka yi magana wanda a baya wanda ke nuna cewa haka ciniki da rance haramun saboda haka sai zamanto masu yin adashen sun kirkiro hanyoyi da yawa wanda har riba din kuma ta shigo za ka samu abin da suke kirawa cooperative wannan ya kawo kudi wannan ya kawo kudi ai adashi kenan asali rance kuka bayar amma rancen sai aka mai da shi kuma tijara kaga kenan hadisin da muka karanta wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yahillu talaqun wa bay'u ciniki da bashi ba su haduwa ko dai ku tsaya ma ciniki ko ku tsaya ma ainihin bashi to saboda haka zaka samu mutum ya bada ya shiga adashi amma adashin idan aka tara kudin sai a sayo kaya sai a sayar ma da yanzu sai a dora masa riba wato dabara ce wanda Ibn Qayyim ya tsawatar mana akai abinda Allah tabaraka wataala ya haramta muke kokarin sai mun bude kofa ta kankarar kashinsa wanda kuma kana fatan ka ci riba akan wannan abin wannan abu ne wanda ya kamata mu kiyaye yana da haɗari kwarai da gaske ta sashin dan mutum ya ba da kyauta a lokacin da ya zo biyan bashi wannan ba laifi ba ne kamar yadda muka faɗa Ibn Uthaymeen ya ce abinda ke haramta amfani da za a samu ƙarƙashin rance wato shi ne a ba ka kyauta kafin ka biya rance wannan kyauta malamai na ganin sa haramu na biyu a yi sharaɗi idan ka zo biyan bashin za ka yi wani ƙari waɗannan kuskoki guda biyu su ne suke haramta amma idan bayan an biya bashi ne fa wannan babu laifi wanda shi ake kira almanafi'ul ma'nawiyya babu shakka akwai amfani wanda mutum yake samu idan ya bada bashi misali yana samun lada a shi kaga ya samu amfani amma asalin amfanin da malamai suke magana an haramta shine amfani na zahiri ba amfani na batini ba ta sashin amfani na batini ba shakka za a samu ka ba mutum bashi za ka samu lada kaga ta amfana da wannan bashin da ka bashi amma wannan amfani ne na batini ba shi ake magana ko kuwa za ka samu addu'ar wanda ka ba ma bashi din don lokacin da ya zo biyan ka bashi zai maka addu'a kuma abu biyu din da duk sun tabbata ga annabi sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin Jabir bin Abdullah al-Ansari wanda mun karanta tun a farkon kitab al-Buyu' lokacin da akai tafiya jihadi tare da annabi sallallahu alaihi wasallam wanda Jabir ya sayar da rakuninsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya masa sharadi sai an dawo Jabir ya masa sharadi sai an dawo Madina zai kawo rakumi ga manzon Allah to sai aka dawo Madina lokacin da aka dawo Madina Jabir yake da kalku ala nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid buhan bayan na isa gida na sauke kaya na ga iyalaina sai da hanzi na taho ma annabi da rakuminsa na zo ya biya ni bashi lokacin da na taho na samu annabi sallallahu alaihi wasallam da hanzi fa qala bi tamaza Allah yake min kun fa qalli na riga na shigo masallaci na zauna sai manzo Allah yake tashi kai sallah wanda yana karfafa masa hiyyar masjid wa kana li alaihi dayn Jabir yace kuma ina bin annabi sallallahu alaihi wasallam bashi yace fa qadani sai ya biya ni bashi da wa zadani kuma ya min kai kaga manzon Allah ya biya bashin kuma yayi kayi hadisin yana sahih bukhari yana babu salati idza qadima min safari shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga tafiya baya wucewa gida sai da musallaci yana jira lokacin jazire ya karanta shi to kaga anan annabi da kanta yayi kayi a lokacin biyan bashi amma ba sharadi aka yi masa ba saboda haka in ka ba mutum bashi ba kai mai sharadi ba a lokacin biyan bashi dan ya kawo wani abu ya kara maka ba laifi bane sannan akwai hadisin Abdullah bin Rabi'a yace inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam istaslafa min hina gaza hunainan 30 aw 40,000 lokacin da annabi zai tafi yakin hunai ya karbi bashin kudi a wajen Abdullah bin Rabi'a wanda ya kai 30,000 ko 40,000 wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yakan karbi bashi saboda hidimar al'umma saboda hidima ta al'umma faqabaha iyyahu sai gashi an zo lokacin biya annabi sallallahu alaihi wasallam ya biya shi lokacin da annabi ya biya shi sai yake masa barakallahu laka fi ahlika wa malika Allah ya baka albarka ga dukiyarka Allah ya baka albarka ga iyalinka sai manzo Allah ya ce inna ma jazaa'u salafi alwafa'u walhamdu ai sakamakon bashi shine a biya kuma a yi godiya wato kaga annabi ya masa godiya kuma ya masa addu'a ai kaga ya ci riba ya samu amfani dalilin bashi amma amfanin ba na zahiri bane so ba irin wannan amfani ne ake cewa karkashi ba kowane amfani ne aka ce karka samu karkashin bashi ba amfani na zahiri shine wanda an hana amma amfani na batini godiyar wanda ka bawa bashi addu'ar wanda ka bawa bashi koko ganin damansa ya maka ƙari wannan ba laifi bane hadisin Abdullah bin Rabi'a yana sahih sunan Nasa'i hadisi na 4,697 kuma mun karanta hadisin Abu Rafi' a wannan baki wanda ya bada labari annan nabi sallallahu alaihi wasallam da shine hadisi na 7 istaslafa min rajulin bakaran manzo Allah ya karbi bashin raƙumi wajen wani mutum ashe kaga ya nuna ba kuɗi kawai ake karɓan bashi ba hatta dabba ana iya karɓan bashin ta sabanin masaba ta limamin ba ne fa qadimat alayhi ibnun min as-sadaqa sai ga raƙuman zakka sun taho fa amara aba rafi'in an yaqdi ar-rajula bakarahu manzo Allah ya umarni ga abu rafi' ya biya wannan mutumin budurwar raƙumin sa da aka karɓa fa qala sai ce la ajidu illa qayara ban samu wani raƙumi ba su face mafi daraja akan wanda aka karɓa wurin sa ya'ani muhtara sai manzo Allah yake a'tihi iyyahu ka bashi raƙumin da ya fi nashi fa inna khiyaran nasi ahsanuhum qada'an mafi alkhairin mutane su ne waɗanda suka fi kyawun biyan bashi kaga ya nuna annabi ya kyautata ya ƙara ta wajen biyan bashin da ake bi wannan ya nuna ba laifi bane tunda ba sharadi ya kai ba hadisin al-Imam Muslim sannan akwai hadisin Irbad bin Sariya shi ma mun karanta shi yace kuntu inda annabi sallallahu alaihi wasallam ina tare da annabi sai ga wani balaraban kauye ya taho yace masa ibni bakari ka biya ni budurwar raƙumi na da ka karɓa fa a'tahu baqiran musinnan sai manzo Allah ya bashi raƙumi wanda ya fi wanda aka karɓa din fa qala al-a'rabi sai wannan balaraban yace ya rasulullahi hadha aqall min ba'ir ai raƙumin da ka bani ya fi wanda ka karɓa sai manzo Allah yake khairun nas khairuhum qada'a mafi alkhairin mutane shine mafi alkhairi ta wajen biyan bashi sannan ga hadisin Abu Huraira anna rajulan taqaba rasulullah wani mutum ya zo neman annabi ya biya shi bashin sa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda muka ce yakan karbi bashi saboda hidimar jama'a ba hidiman kansa ba tunda shugaba ne yakan karbi bashi saboda shirye yaki kansa da sai ga wannan mutumin ya taho yana neman a biya shi bashin sa ya faɗi bakar magana ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta hammatu bi ashabu sahabbai sun yi yunkuri wato su cutar da wannan balarabe din sai manzon Allah yake da uku ku ja da shi inna li sahibi haqqi maqala ai mai haqqi yana da damar yayi korafi sannan sai manzon Allah yake ishtaru lahu ba'iran ku sayo raƙumi ku bashi fatalabu suka nema falam yajidu illa sinnan afdala min sinnihi sunne ne raƙumin da yake daidai da wanda aka karba amma ba samu ba sai wanda ya bi shi Abu Hurairah yace da suka gaya ma Annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah yace ishtaruhu fa'afuhu iyyahu kusayhu babban ragumi din ku bashi fa inna khayrakum ahsanukum qada'an mafi alkhairin ku sune wadanda wato suka fi kyautata biyan bashi wadannan hadisi suna sahih al-Bukhari sahih Muslim wanda akan haka malamai suke cewa babu laifi ka kara idan ka zo biyan bashi idan ba sharadi akai maka ba wanda yana daga cikin sharhin al-Imam an-Nawawi yajuzu lil muqrib akhdhu ziyadati thawabin zada fi sifati aw fi al-adad imma ta siffa imma ta adadi akai maka kari halal ne ka karba mazhabat al-Imam Malik anna ziyadati fi al-adad manhiy anha kari ta wajen yawa a mazhabar al-Imam Malik haramun ne to amma ga hadisi da muka karanta kisa al-Imam an-Nawawi yace a wa hujjatu ashabina umum qaulin nabiy sallallahu alaihi wasallam fa inna khayran nas ahsaduhum qada'an wato shi al-Imam Malik abinda yake cewa idan ka bada bashin 1000 misali idan an taho biyan ka bashi babu dai fi wanda zai biya ka 1000 nan ya je banki ya samu sabbi dan sai ya baka alhali kai 1000 da ka bashi tofi ne shi kuma sai ya kawo sabbi sai ya baka amma ya ƙara kwabo akan 1000 nan al-Imam Malik ya ce haram to amma kaga ga hadisai da muka karanta hadisai ga sunan na Abu Rafi' ga hadisin Irfaq bin Fariya ga hadisin Abu Huraira ga hadisin Jabir hadisai daga sahabban manzon Allah da yawa wadanda sun tabbatar annabi ya yi ƙari akan ta siffa ba ta ainihin ta adadi din baya ga cewa ta siffa manzon Allah ya yi ƙari akan abin da wato ya karba na bashi lokacin da ya zo biyan bashi kaga ya nuna cewa halal shine bayanin al-Imam an-Nawawi ko manzon Allah yana cewa inna khayran nasi ahsanuhum qada'an ahsanuhum qada'an wanda ya nuna kowane irin abu ka aikata na kyautatawa a lokacin biyan bashi babu ne waɗannan duka sun shafi rance da muke magana akai mas'ala ta biyar wanda ita ce ta ƙarshe mun yi magana akan kullu qardin daynun wa laysa kullu daynin tarda kowane rance bashi ne amma ba kowane bashi ne rance ba so wajibi ne mu bambanta waɗannan saboda mutane suna samun kuskure sukan ɗauki rance su aje masa hukuncin bashi ko su ɗauki bashi su ɗora mai hukuncin rance alhali akwai bambanci rance shine ka bada kuɗi a dawo ma da kuɗi wanda wannan ya shafi ribana shigansa a ziyarar su fidiyo da jahiza amma idan aka ce bashi kana iya bayar da abu kuma a maka ƙari a kai wanda halal yana iya zuwa ka gabatar da a bayar da kuɗi kafin kaya ya bashi wanda shine bai'u salam da muka yi magana a kai bai'u salam shine ka bayar da kuɗi ka jira zuwa kaya ka ba da kuɗi ga manomi misali ga 10,000 ina buƙatar buhu guda lokacin kaka idan an yi girbi kaga ka ba da kuɗi a matsayin mai bashi ba rance ba ne da rance ne dubun nan zai dawo ma da shi kuɗin nan da ka bayar 10,000 za a dawo maka da shi kaga kenan akwai bambanci tsakanin rance da kuma bashi amma bashi ka bayar tun da dai haƙƙinka yana kan wannan mutumin wanda mun yi magana akan in dai haƙƙinka yana kan mutum to yana bin ka bashi sai ka ba da 10,000 akan idan an yi girbi za a kawo ma buhu guda wannan kuɗin da ka bayar bashi amma kuɗin abin da za a kawo maka yana iya fin abin da ka bayar yana iya kasa babu laifi malamai suka ce ko da a ce ma abin da ka nema darajarsa ta faɗi ba laifi ba ne misali kana iya cewa ga 10,000 ina buƙatar ka ba ni buhu masara 5,000 idan an yi girbi buhu biyar ya za a yi girbi a samu buhun masara 2,000 amma manomin ya ce na yarda musulunci ya halatta tunda akwai yarda tsakanin kai ne bayarwa da ko ne karba ne wanda wannan ya zo cikin al-mawdu'at al-fiqhiyya mujallad 30 shafi na 232 jumhurun malamai suna tabbatar da wannan akasar malamai fito suna fada saboda hadisi man aslafa fi tamrin falyuslim fi kaylin ma'lum wa waslin ma'lum ila ajalin ma'lum wanda shine mukai magana a baya shine bai'ul salaf ka bayar da kudi kana jira kaya siffar bashi na farko kenan na biyu ka bayar da kaya kana jira kudi kaga akasi ka ba da kudi kana jira kaya bashi ne babu da yi a samu riba ka bayar da kaya kana jira kudi shi ma bashi babu da yi a samu riba wannan shi ake kira albay'u bit taqdim misali anan shine taqdimul ard ma ta'khir as-samah ka ba da kaya kana jiran a biya ka kudi wanda shine misali da haya kocin ga babur ka ba da shi amma za a biya ka kudin babur din nan a wata bakwai ko a shekara guda ko wani wata ga abin da za a rika ba ta wannan halal ne ina mamakin mutumin da zai wai ba daidai ba ne a gaya wa mutum abin da zai bayar a ranar wanda babu hujja a hadisin manzon Allah malamai sun ce halal ne wanda shi ake kira albay'u bit taqdim wato ciniki da za a rika biya instrumental za a rika biyan kaso kaso kaɗan har dai a gama biya a nan shi ne kamar malamai suna ba da misali a ce ga kaya kana sai da shi kana da shago wannan kaya da kake sayarwa asali idan mutum ya zo sayan shi naira 100 ne amma da yake akwai ma'aikata su kuma ba za su biya kudin a lokacin ba sai an yi biya albashi ƙarshen wata yau saboda haka sai ka rubuta kamar na kudi a hannun 100 idan bashi ne 250 ba haram ba ne halal ai da yardansa zai karɓi kaya babu abin da ya haramta shi a sunnar manzon Allah jumhurin malaman sunna sun tabbatar da wannan halal ne ba rance ba ne mu bambanta bashi da rance rance wancan mun yi magana a kansa yanzu muna magana a kan bashi wanda bashi ana iya gabatar da kudin kafin kayan ana iya gabatar da kayan kafin kudin misali akwai al-fiqhul islami wa al-lafhu daga cikin littafin fiqh mafi daraja a wannan zamani na Dr. Wahba al-Suhaili a mujallan 5 yace amma fil bay'i li ajalin aw bi taqdim fal mabi'u sil'a qimatuha al-an 1000 kana da kayan sayarwa asali farashin kayan a kasuwa a yau ana sai da shi naira 1000 amma sai ka ce wa 1100 ba'da ashhur idan mutum ba zai biya kudin a yanzu ba zai dauka a matsayin bashi to kudin wannan kayan 1000 ne da 100 yace wa hadha laysa min ar-riba wannan baya cikin riba bal huwa nau'un min at-tasamuh fil bay'i yana daga nau'i na rangwame da aka samu a cinikayya har ma kuma kana samun lada a wajen Allah saboda ka biya bukatar wani wanda ba shi da kuɗi ka taimaka masa ya taimaka maka domin inda ya kyale ka da kayanka za ka sai da shi har ma ka sayo wani ka sayar ka sayo wani ka sayar ka ci riba kafin wannan wata amma saboda ka taimaka mishi sai ka ce to wannan kayan 1000 ne a yanzu amma tunda bashi ne na dora 100 kawai sai ƙarshen wata za ka bani kaga a nan baka kware shi ba wanda idan an duba da kyau sai a ga kai ne ma kafi shi ne ma ya kware ainihin mai kaya saboda inda ya bar masa kayan shi zai iya sayarwa har ma ya sai wani ya sayar ya samu riba a kai amma saboda ya taimaka mishi sai ɗan ɗora riba sama da kuɗin farashin a yanzu wanda riba da ya ɗora ba mai yawa ba kuma komi yawansa in dai akwai yardar mai saya malamai sun ce halal ne li'annal mushtari akhadha sil'a la darabi anan abin da ya halatta shi ai ba bashin kuɗi ya zo nema a wurinka ba kaya ne saboda haka dan mutum ya sai da kaddara kaya ya dora mar kuɗi fiye da farashin yanzu ba babu laifi a kai riba ba ta shigansa walam yu'ta ziyada min jinsi ma a'ta wa min al-ma'lum anna shay' al-hal afdal wa akthar qima min al-mu'ajjal alladhi yudfa fil mustaqbal wanda abu ne sananne farashin abinda aka sayar a yanzu ya fi daraja akan abinda za a jira sai zuwa wani lokaci wa sharu la yufadim faba'i al-ashya idha lam yattahid al-mabi' wa thaman fil jinsi wanda yana nuna halin haka kuma in ka duba sunan Tirmidhi al-imam Tirmidhi akwai babi da yayi sunan babin babu ma ja'a fil nahyi an bai'ataini fi bai'a dan akwai hadisin da mun karanta annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana bai'ataini fi bai'a ya hana ciniki biyu a cikin ciniki daya to sai wasu suna gani ai abinda aka aikata din nan kamar ciniki biyu ne akan ciniki daya mutum ne yana da shago sai ya sanya ma kowanne kaya farashi biyu farashi kudi a hannu daban farashin in za a bi ka bashin kudin daban haka kamar an yi ciniki biyu ne akan abu daya sai zama kamar yana karo da wancan hadisi sai ya ce la akalin abinda ake nufi da ciniki biyu a cikin ciniki daya shine idan ba a rabu ba wato abiuka hadha sawu wannan tufafin da kake gani zan sayar maka shi bi naqdin idan kudi a hannu ne bi asharat misali a ce naira 10 wa bi naqiatin amma idan bashi ne da 20 to naira 20 ne rigar dai guda ɗaya ce misali amma idan kudi a hannu ne zaka bada naira 10 idan bashi ne naira 20 sai ce wallahi farikuhu ala ahadin bai'atayn anan inda za a shiga abinda annabi ya hana shine ku rabu ya dauki kayan ya tafi ba a tsaya ma abu daya ba ba wai manna farashin da kai shine muhimmi ba yaya kuka rabu saboda rabuwar mai saya da mai sayarwa shike kulla ciniki wanda mun riga mun yi magana akai idan ba a rabu ba ciniki bai gama kuzuwa ba karka yadda ka tashi a gurin sai kun tsaya ma farashi daya amma da ya shigo shago sai ka kaya wannan naira 10 kudi a hannu naira 20 idan bashi sai ya dauka ya tafiya da haramun ne wanda shi ne abinda manzo Allah yake cewa bai'atayn fi bai'a an yi ciniki biyu akan abu daya fa idza farqahu ala ahadihima al-imam Tirmidhi yace amma idan kafin a rabu kafin ya bar shagon sai ya ce na dauki wannan rigan akan naira 20 sai bayan sati guda zan kawo maka ya ce fada ba halal ne saboda an rabu akan farashi daya amma da ba a rabu akan wani farashi ba to nan ne haramci yake shigowa ya ce idza kanat al-uqdatu ala ahadin minhum al-imam al-shafi'i ya ce wa min ma'ana nahyi an-nabi sallallahu alaihi wasallam an bai'atayn fi bai'a abinda annabi ya hana a samu ciniki biyu akan abu daya an ya kula shi da mutum ya ce abiku kadari hazihi bikaza ala an tabi ani gulamaka bikaza wanda wata sura ce cikin surorin ciniki biyu akan abu daya kai ne kana bukatar zaka kai wani bawa wanda kuma zaka kai bawan hannunsa shi kuma yana son ya sai gidanka sai ka ce to zan sayar maka gidana sharadi in zaka sai da min bawanka fa idza wajaba li gulamuka wajaba laka dayari kaga an hada ciniki biyu akan abu daya wa hada yufariqu an bai'i bi ghairi thamanin ma'lum wanda anan ba a sanya kudi kawai ba wala yadri kullu wahidin minhuma ala ma waqa'a alayhi ma waqa'a alayhi safaqatuhu wanda cinikin ba a san akan me aka kulla ba illa dai an kulla cinikin abubuwa biyu aka hada su a wuri guda wanda shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawata ai kadu binayil awdar مجلد النبي الشافعي من دليل ثمانين الإمام الشوكاني لكي القاضي إياه ينتي وإن المسألة مفروضة على أنه قبيلة على الإبهام يا كربكا يا كتب أسمي أكتا يا با أما لو قال قبلت بألف نقدا وبألفين بالنصيحة أما كافين أرب دا أشني نيمان باشين زيتي نادل جوانن كاين أكن دبو دا koko akan 2000 ba zan biya yanzu ba kafin a rubu ya faɗi wannan yace fa hadalika ciniki ya inganta al-imam shafi'i yace wal illatu fi tahrim bai'atayn fi bai'a asali abinda ake la'akari da shi game da ciniki biyu a cikin ciniki guda adamu ikrari thamani fi surati bai'i shay'in wahidi bi thamanayn abu daya ne an samar farashi biyu ba a tabbatar da farashi guda ba kafin a rabu shi da abinda manzon Allah ya hana amma idan an tabbatar da farashi guda falilai alhamdu saboda ka taga kenan babu ne idan mutum ya manna ma kowanne kaya a shagonsa farashi guda biyu ba laifi ba ne abinda aka hana shi ne a rabu da mai son kayan kafin a tabbatar da farashi guda kai dai ka faɗa wannan kayan farashi kuɗi a hannu ka bani idan bashi da kudi kaza to kafin a rabu ka tabbatar da farashin da aka tsaya ba wannan ya zo cikin tufatul ahwazi mujallad abu shafi na 428 yace fa idza farqahu ala ahadi bima
idan kafin a rabu ya tabbatar da farashi daya fala ba ta to anan babu laifi idza kanat al-uqdatu ala ahadin minhumma idan dai zaman to an kulla ciniki ne akan farashi dayan biyu sai zama kafin a rabu ya zabi guda bi an qala al-ba'i'u li sayda kaya yace abi'uka hadha thawbi bi naqdin bi 10 wa bi naqdin bi 20 kamar bayani al-imam at-tirmidhi fa qala al-mushtari li sayda kaya yace zan sayar maka wannan tufafin idan kudi a hannu ne naira 10 idan bashi ne naira 10 fa qala al-mushtari sai mai saya yace ishtaraytuhu bi naqdin bi 10 na sai wannan tufafin akan sule 10 akan naira 10 a take kudi a hannu summa naqada 10 darajim ya ciro kudi ya biya fa qatta hadha al-bay'u shiriki ya inganta wa kadhalika idza qala al-mushtari ko kuma mai sayan kaya yace ishtaraytuhu bi nasi'a na dauki farashi na biyu wato zan biya bashin wannan kudi akan na sai tufafin nan naira 20 amma sai bayan wata guda zan bayar wa faraka al-ba'i'a ala hadha ya zama sun rabu akan cewa ana zai sa bashin naira 20 akan wannan tufafin yace farha al-bay'u jinki ya ila ta kaga ana la'akari da rabuwar mai saya da mai sayarwa li'annahu lam yufariku ala ihami wa adami istikrari thamani bai rabu da shi ba face an tabbatar da farashi guda bal farakahu ala wahidin muayyan minkum wannan ya zo cikin littafin Ibn Husaym al-Sharh al-Mumtah yana mujallad 1239 wa amma man qala bi ma'na hadha al-hadith sai idan mutum yace hadithun manzo Allah hadithun Abu Hurairah wanda wannan hadithun mun karanta shi a baya yana al-musnad al-imam ahmad sunan an-nasa'i sunan at-tirmidhi yana silsilat as-sahiha hadithun 2326 babu shakka hadithun ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam abu hurairah yace naha rasulullahi an bai'ataini fi bai'a manzo Allah ya hana ayi ciniki biyu akan ciniki daya to karka dauka wannan ciniki biyu akan ciniki daya yana shafan wanda zai sanya farashi biyu akan kayan sayarwa da shafe shi ba sai fa idan an rabu da mai bukatar wannan kayan ba tare da an tsaye da farashi dai ba to nan ne inda hadisin yake aiki akan su wato wanda yake zama haramu yana cewa ko an yi kula insan fi tuka hada bi 10 nadda wa bi 20 nasi'a bal hada la ba'ta bi yace ciniki irin wannan wanda za a sanya ma kaya farashi biyu a ƙara ma kaya kuɗi saboda za a bayar da shi bashi ba laifi ba ne muhimmin abu shi ne wanda zai karɓi bashi ya yadda saboda haka idan ana saida abu a naira 100 ka zo shagon mutum sai ya ce ba zan ba ka bashinsa ba sai a kan 500 ba laifi ba ne idan ka yadda yardanka shi ake nema duk da cewar al-Imam Malik yana da fahimtar bai kamata ka ci riba ya wuce sulufin uwar kudin wannan kayan ba amma ko ba laifi ba ne yardan mai saya ake nema kawai saboda haka idan ya ce ba zan saida kayan nan ba duk da cewar kudin ka 100 ne ba zan sayar maka a matsayin bashi ba sai 500 idan dai za ka ba da shi bayan wata guda sai ka ce ka yarda ciniki ya inganta sannan kana iya biya sau daya misali wannan kayan ka dauka a matsayin naira 500 sai bayan wata guda idan an yi albashi za ka zo ka biya ya inganta ko kuma ya zama bitaksir shi da ake yi da albai'u bitaksir shi ne za a biya kaɗan-kaɗan har zuwa ƙarshe wato za ka riƙa biyan 100 misali a duk sati ka biya 100 a duk sati har dai ka kai ga ƙarshen biyan wannan bashin wannan ma babu laifi saboda haka za ka ga mutum idan aka ce yau ga mota an ba ta ita a matsayin bashi a matsayin haya kuce bisa ba sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ka riga biya a wata kaza-kaza bisa ba sunnar manzon Allah amma inda zubiri ke shiga shine a ƙara sharadi a kanka shekara guda za ka ɗauka kana biyan wannan motar idan ya wuce shekara to kudinta ya ninka wannan sharadi da aka kulla shine ya ɓata cinikin gaba ɗayansa saboda abinda sunna ta nuna mana shi ne idan aka ce wannan mota an baka ita ko gidan nan an sayar maka shi ana jin ka bashi za a rika cirewa a albashinka zuwa lokaci kaza ko za ka rika biya da kanka kamar yadda wasu bankuna suke za a saya ma gida ka rika biya ba laifi ba ne amma inda laifin yake shi ne idan ka kasa biya ba za su yi hakuri ba ba za su yi hakuri ba kuma a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam idan ka kasa biya to bayan da za su yi sai dai su yi hakuri zuwa ranar da Allah zai hore maka da su kuma ba za su yadda ba banki a sharaɗin dama tun farko wata goma sha biyu ne in ka wuce wata goma sha biyu to ba wannan kuɗin ya ninka ko za a ƙara ma 10% ko 20 to inda haramci ya shigo kenan kaga an samu ciniki biyu akan abu guda wanda kuma ya saba ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu dadin abin da muka dace da fadin gaskiyarsa ya gafarta mana kuskure Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad na'am na da shi shi da cooperative dan ba da misali shi ba ya yake mutumin da wato akwai abin da shari'a ta koda ki ina zanga mu iso gare shi wanda ake kira al-murabaha al-murabaha wato shine mu haɗa kuɗi mu samar da kamfani muna raba riba tsakanin mu wanda ya danganci yanda muka tsara ko dai 10% ko wani ya dauki percentage shi na wani wanda shine al-murabaha ba laifi bane ya dace da sunna amma anan al-murabaha ana daukan asara don haka idan ya zamanto kudin da muka hada ya narke to kowa ba zai hakuri amma abin da kake fada bashi ne mutum ya bayar don haka kudin sa faina neman shi sannan a waje guda yana neman riba to kaga an hada abu biyu a wuri guda wanda kuma shine abin da manzon Allah ya hana al-bay'u was-salam an hada ciniki da bashi a wuri guda duk inda aka hada ciniki da bashi a wuri guda to za a samu rikici wanda annabi sallallahu alaihi wasallam karara cikin hadisi ya hana saboda haka idan za su yi al-murabaha su yi al-murabaha kaga ba maganar bashi a cikin sa na kawo kudi ka bada kudi muna samar da kamfani ranar da kudin nan ya lalace kuma shikenan duk kowa sai ya hakuri kaga an da wasara idan adashe ne za mu yi adashe babu ciniki a ciki kar a hada ciniki da adashe matukar an hada su to rigima zai saboda lallai za a kai ga saba sunnar manzon Allah abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar mun kuma muna aikata shi Allahu salla ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'asik ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تكون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك